بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا. يوم لاربا 29 ga watan Al-Muharram hijira tana da 1445 wanda ya dace da 16 ga watan 8 miladiya tana da 2023. Za mu shiga darasi na sira a littafin Ash-Shifa bitarihi huquqil Mustafa na Al-Qadi Yaqo faslun wa amma shaja'atu wan najda. Ya ce, amma sadaukantaka da jarimta. Fa shaja'atu, farko dai shi in an ce shaja'a, fabilatu quwwatil gababi, shi ne fifiko na ƙarfin fushi, wanƙiya dihalil aqali, da kuma jan wannan fushin zuwa ga hankali. A ce mutum ya yi fushi mai ƙarfi, amma kuma wannan fushin zai ja shi zuwa ga hankali, dole hankali shi zai nuna mar me ya kamata ya yi dalilin wannan fushin. Dan in mutum bai sa hankali a ciki ba sai ya je ya barna dalilin fushi, daga baya ya zo ya yi nadama. To an ce shaja'a, fushin da mutum zai ja shi zuwa ga hankali. Wan najratu, idan aka ce najira kuma, si'atun nafsi, shi ne amintuwan rai, indastir saliha, yayin sake ran ilal mauti zuwa ga mutuwa, shi ne jarimta. Haisu yuhumadu fi'iluha, amma ba zai zama najira ba sai yayin da za a gode wa aikin ran, duna kaufin ba tare da tsoro ba. In dai wannan abin da za a yaba ne a gode wa ƙarshen shi, to ya zamo shi mai jarimta, zai saki ran shi ya je zuwa ga mutuwan ba tare da tsoro ba. To wannan shi ne ainihin najira. Amma ba taimako ba, jarimta dai a ce ga wani abu mutuwa ne, amma kuma wannan mutuwan abu, misali yanzu kamar in an je filin jihadi, mutum ya ɗauki ainihin makami ya tunkari kafirin da yake da makami a hannun shi, ai zai yiwu kawai ya kashe shi, amma kuma zai tunkara ya shiga. Me wannan shi ne jarimta, ya sake ran shi zuwa ga mutuwa ba tare da tsoro ba. Amma ba zai zama kuma wannan najidan ba sai idan abin da zai same shi ɗin ƙarshen shi abin yabo ne, abin godiya. Amma yanzu misali mutum ne jarimi, kawai ya je tari tirela ta zo ta make shi ta kashe shi, saboda Allah wannan jarimtan ina ya kai shi, ai ba yiwuwa ba ma menene ba ma yiwuwar filu ha bane. Yawwa, ba zai zama jarimta ba sai wanda ƙarshe ɗin abin da yin zai zama abin yabo. Na'am, yawwa, to kaga wannan hauka ne. Yawwa, sadaukar da rai zuwa ga ko mutuwa za a yi in dai abin da ya sadaukar da ran shi ɗin abin yabo ne, abin godiya. Shi ne bambancin ash-shaja'a da an-najira. Shi ne ma malamai suke cewa shaja'a ɗin shi ne yake ainihin janyo najida. Dan sai mutum yana da shaja'a, sannan zai wannan ainihin najidan, kuma ainihin ya samu abin yabo a ƙarshen. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, minhuma, daga biyun nan gaba ɗaya, bil makani allazi la yujhalu, yana bagiran da yana matsayin da ba a jahilcansa, duk wanda ya san shi ya san yana da biyun gaba ɗaya. Kada habaral muwaqifa saba, saboda in ka karanta tarihi, manzo Allah ya halarci guraren tsayuwa wanda suke masu wahala, kamar irin su yakin Badar, irin su yakin Hunaini. Wa faral kumat, an samu jarumai wal abdal, da sadaukai duk sun gudu anhu, sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gaira marrakin ba so ɗaya ba, amma manzo Allah wa huwa sabitin, yana tabbace, la yabrahu, baya gushewa baya gudu. Wa muqbilun, ya fuskanto kafirai, la yudbiru, bai bada baya. Wala yata zahazahu, baya ma gushewa inda yake ya kafi. Wa ma shuja'un, yake kai ba wani sadauki a duniyan nan, illa wa qad usiya lahu farratun, sai an kidaya mar irto wani kan sadauki ne, amma a guri kazan nan gaskiya ya gudu. Wa hufizat anhu jawlatun, kuma an kiyaye ainihin wani ainihin zillewa anhu da gare shi, a ce kwarai wani kan sadauki ne, amma rana kaza da ainihin tsanani yayi tsanani, shi ma sai da ya zille maka rasa inda yayi. Siwa ku banda annabi, manzo Allah kadai shi ne ba taɓa samun wani zillewa ko wani juyawa da baya ko wani guduwa daga gare shi ba. Haddasana Abu Ali al-Jabani al-Almini al-Jayyani ko fi ma katabali haddasana Al-Qabi Siraj haddasana Abu Muhammad al-Asili haddasana Abu Zaidin al-Faqih haddasana Muhammad bin Yusuf haddasana Muhammad bin Ismail haddasana Ibn Bashar haddasana Gundar haddasana Shuba an Abi Ishaq Sami al-Barra Abu Ishaq yaji Barra'u bin Azib wasa'alahu rajulun shi yana gefe sai yaji wani mutum yana tambayan Barra'u yace wai shin kan ya Barra'u afarartum yawma Hunayn an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ranan yakin Hunayni ku sabai kun gudu kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala Barra'u yace to zaki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yafirra yace sai dai manzon Allah kan sallallahu alaihi wasallam lam yafirra bai gudu ba kaga sai yake yace eh mun gudu saboda ai ba abin yabo bane guduwa a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin da ainihin masu balaga suke cewa mudammanin ikrar kaga da yake eh to manzon Allah kan bai gudu ba kaga me maganan ya kunsa su din sun gudu amma ya fito yace mun gudu mun bar annabi ai kaga ba dadi shine yace laki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yafirra yace sai dai manzon Allah kam a wannan ranar sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba sun matsala sanne yace laqad ra'aytu haqiqa na ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala bagalati albayda akan ainin alfadarar shi faran nan wa huwa wa Abu Sufyan bin al-Haris ba ibn al-Harbi wancan ba Abu Sufyan bin al-Haris din nan dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na shayarwa kuma dan uwan manzon Allah ne na nasaba shi ma jikan Abdul Muttalib ne ta wajen dan shi Haris manzon Allah jikan Abdul Muttalib ne ta wajen dan shi Abdullahi da Haris uban su daya to ƴaƴan maza suke to yace na ga Abu Sufyan asizin bil jamiha ya rike linzamin alfadarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan alfadarin ya kulu yana cewa anan nabiyyu la kazib anabnu Abdul Muttalib anan nabiyyu la kazib anabnu Abdul Muttalib manzon Allah yana ainihin fadin wannan kalmomin anan nabiyyu la kazib shine a wannan ruwayan Barra'u bin Azib wa zada gairu wani Barra'u ku ya dado cewa manzon Allah yana cewa anabnu Abdul Muttalib ni ne annabi babu kariya kuma ni ne dan Abdul Muttalib kila aka ce famaru iya yawma izin ahadun ba a ga wani mutum a wannan ranan da ake yakin Hunainu ba kana ashadda minhu wanda yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin jarumta da ainihin sadaukantaka wa qala gairuhu wani sa ko yace nazala annabi sallallahu alaihi wasallam an bagalati a wani ruwaya ba daga Barra'u ba ya zo cewa annabi sai da ya sauka aka alfadarin ma kasan in yaki ya kaure cikin sadaukantaka shine shi sadaukin yaga abin da yake kan ma bata lokaci ne ya sauka kara da kafa to a ranin sai da manzo Allah ya bar alfadarin ma ya sauka da kan ya sauka ya taka da kaban shi ya tinkari kafirai wani kare muslim ya ambata ibn anil abbas daga sayyidina abbas kale yace walam maltaqal muslimuna wal kuffar abbas yace yayin da musulmai da kafirai suka gamu wallal muslimuna mudbirina musulmai sun juya sun bada baya fada fika rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sanyar kudu bagalatahu yana su kwanar da alfadarar shi na hawal kufari ka musulmi da kansu da abin yayi tsanani kowa ya juya amma manzo Allah kai kutsawa yake cikin kafirai wa ana asizun bil jamia abbas yace ni kuma na rike linzamin ta abin nan albadarar a kubwa ina kame ta iradatu Allah tu sirriya dan nibin karta gaggawa dan tarkanta kusa cikin kafiran shi ko manzo Allah yana sukuwa kai cikin su yake kusawa wa Abu Sufyan aashizun bi rikabihi Abu Sufyan kuma ya rike likafin wannan alfadarar summa nada ya lal muslimin sannan sai yayi kira wannan kiran malamai suka ce manzo Allah ya umurni Abbas ne yayi kira dan Abbas an ce yana da gurjan muryan da in ya ainihin daga sauti ana ji a mil 8 sai ya daga murya to wannan kiran da yi shine musulmi suka yi ta farkowa suna dawowa kamar irin saniya ce dan ta ya bata ko kuma dan ne yana neman uwar yadda in ya hango za ga an farko ana zuwa wakila aka ce kana rasulullah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza gabiba idan ya fushi sai dai kuma la yadabu illa lillah shi baya fushi sai dan Allah duk abin da zaka bar in dan kanshi ne baya fushi amma fa in yayi fushi dan Allah din to fa lam yaqum li gababihi shay'un ba abin da ya isa ya ainihin taso ya tare wannan abin da ya fushi a kai din
Aha.
Wa qala ibn Umar Abdullah ibn Umar yace ma ra'aytu ashja'a ni ban taba ganin wanda ya fusa daukantaka ba wala anjada ban taba ganin mutumin da ya fi jarumta ba wala ajwada kuma ban taba ganin wanda ya fi baiwa ba wala arda ban taba ganin wanda ya fi yarjar da jama'a ba mi rasulullah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu anhu yace idza kunna idza hamiyal basu inna kunna kenan mu mun kasance idan yaki yayi zafi wayurwa har ruwaito ma cewa yace ishtaddal ishtaddal basu idan yaki ya tsananta wa hamratil hadu idanu suka yi ja ittaqaina bi rasulillah sai mu zo mu rabe mu kare kanmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo ya kusance shi rabe da shi sai kaga ya tsira fa ma yakunu ahadun aqraba ila al-abi minhu duk lokacin da yaki yayi yaki abi yayi zabi sai kaga ba wani mutumin da yafi ka kusanci da kafirai kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana ja da baya shi kutsawa yake wala qad ra'aytuni yawma badr sayyidina ali yace na ganni ranan yakin badar wa nanu naluzu bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun fake da annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ila al-adwi shi kuma shine mafi kusancin mu zuwa ga kafiran wa kana min ashaddin nas yawma idhin bazan ya kasance wanda ya ba manzo Allah ya kasance wanda ya fi tsananin ainihin yaki a wannan ranan yakin badar din wakila ga ce kana shuja sarauki shine huwa shine allazi yaqrubu minhu wanda zai kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranan wanda yake jarimi sadauki shine wanda zai kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izadanal adu idan manzo Allah ya kusanci abokan gaban liqurbihi minhu saboda kusancin shi minhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce ai wani ma sadauki ne dan rana kaza shi yake kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen ko mu eh to mu je to wa an anas arwayto daga sayyidina anas radiyallahu anhu kana annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ahsanan nasi shine mafi kyan mutane duk duniya Allah bai halicci ne kyau kamar manzon Allah ba a jinsin halitta wa ajwadan nasi kuma shine mafi kyautan mutane duk duniya ba wanda ya kai manzon Allah kyauta wa ashja'an nasi kuma shine mafi sadaukantakan mutane duk sadaukantakan sadauki bai kai sadaukantaka irin na ma'aiki ba la karfa ji ahlul madina wata rana mutanen madina sun shiga wani razani aka ji wani murya cikin dare gaba ɗaya aka razana lailatan wani dare fantalaka nasu mutane suka gabura suka fito kibalan sauki kowa ya kama hanya zuwa wajen murya ba wai guduwa ake an ji murya kowa ya guje kuye ba a duk sadaukai ne duk a cikin shiri ake kowa ya tashi ya shirya ya yi damara an fito an nufi inda muryan yake kawai shi kuma fatalaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raji'an su an fita kowa ya tsaya ya shirya ya damara ya kama hanya kawai sai annabi ya gamu da su shi kuma ya ji ya gama da abin yana dawowa sai sabaqahum ila sauti annabi ya riga ya su zuwa ga muryan wa qadis tabra al khabara manzo Allah ya ji ya bibi wa qadis tabra al khabara ko ba kai rubuta muku ba wa qadis tabra al khabara manzo Allah har ya je ya bi diddigin wannan labarin ala farasin shi annabi da ya fito kowa ba sai ya shirya yayi damara ya dauki sulki yayi kaza ba shi kawai da ya fito ya hau kan wani doki ne da bi dalha yana fitowa da ya ga doki abin dalha kawai sai ai dokin urin dokin tsirara ma ko ainihin sirji babu wasu gufi wani kawai takobi ne a wuyansa kawai ya dafe dokin ya nufi wajen sautin wa huwa yaqulu lokacin kowa ya zabura ya fito manzo Allah sai ya dawo yake ce musulan turau ai ba za a razana ku muna nan ba kowa ya koma gida an gama wa qala imran ko aha alhamdulillah